is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na dare tare nake da Aliyu Mustafa Sokoto daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An sami jerin tashin bama-baman kunar bakin wake a jihar Kano dazu da yamma.
Lokacin da bomb din ya tashi nan take mutum 10 sun rasa rayukansu da kuma ƴan kunar bakin waken mata guda 2.
Ita kuma gwamnatin Jamhuriyar Niger ta tallafa tare da haramta maganar mallakar bayi da aka ce ana yi.
Shugaban kasa yace a cikin lokacin shi ba za a danniya ba, ba za a taushe haƙin wani ba, shi yasa gwamnatin shi take kokowa tukuri.
To za mu ji rahotannin, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkanku da wani. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran da shi Usman ya baku, mamai har kashi biyu sun tashi yau Laraba a birnin Kano Dabo ta Najeriya, inda suka halaka mutane da har yanzu ake ci gaba da tara adadinsu. Wakilan muryar Amurka da ke can Kano dai sun ci bama-baman nan sun tarwatsa kasuwar raya ce da ke nan garin da rana. Wannan yana zuwa ne kwana guda bayan makamancin wannan tashin bom ɗin da ya faru jiya Talata a garin Yola jihar Adamawa, inda can ma mutane fiye da 30 aka rasa rayukansu, wasu aƙalla 70 kuma suka samu raunuka iri-iri. Ba dai wata ƙungiyar da ta fito ta sakai ta ɗauki alhakin kai hare-haren nan, amma dai ana zargin ƙungiyar Boko Haram da cinna ta'asar. Kuma kamar yadda Usman ya ce, muna da ƙarin bayani kan wannan bayan labarin.
Ta wani ɓangaren kuma, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba da umarnin a kamo tsohon mashawarci kan harkokin tsaro na Najeriya ɗin Sambo da Suke, wanda ake zargi da tafka almundan hanar miliyoyin dalolin da aka keɓe don siyo makaman yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram. Wasu rahotanni sun ce ma'aikatan tsaro sun yi wa gidan shi Sambo da Suke da ke Abuja ƙawanya, kuma sun hana shi fita gidan daga kuma duk da umarnin da wata kotu ta bayar na cewa a kyale shi ya je kasashen waje wajen duba lafiyarsa. A jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta ce Sambo da Suke, wanda ya yi aiki ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin shugaban ƙasar Goodluck Jonathan, ya ba da wasu kwangiloli na jabu da suka hada da dala $2,000,000 na Amurka, kuɗaɗen da aka keɓe don sayan makamai da jiragen sama, amma ba a siyo makaman ba. Kanar da Suke mai ritaya ya dai musanta wannan zargi, ya ce kwamitin da ya gudanar da binciken bai ba shi damar jin nasa ɓangaren ba na bayani.
To kuna ji labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka ne a Washington DC. Ba tare da wata adawa ba, majalisar dattawan ƙasar Rwanda ta jefa ƙuri'ar cewa ta amince a yi wa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa kuskurima, wacce za ta bayo shi shugaban ƙasar Paul Kagame damar ya sake tsayawa zaɓe domin neman wa'adin mulki na uku. Izana tsarin za a gudanar da shirin jin ra'ayin mutanen ƙasa a kan wannan batu, ana kuma kyautata zaton cewa zai samu amincewar su ma ba tare da wata matsala ba. Wata 'yar majalisar ƙasar, wa ita Margaret Inyaguhura, ta gaya wa gidan rediyon muryar Amurka cewa shugaban nan ya cancanci a ƙara mashi wani wa'adin mulki. Ta ce abinda majalisar ta yi na amincewa da hakan aiki kamar biyan buƙatar mutanen Rwanda kamar miliyan 3,600 ne masu jefa ƙuri'a, inda an bi tanadin da kundin tsarin mulkin ƙasar nan yanzu ya tsara da kamata ya yi a ce shugaba Kagame ya kammala mulkinsa kwata-kwata ya tafi a shekarar 2017. Amma yanzu wannan canjin da aka yi wa kundin tsarin mulkin na iya ba shi dama ne ya sake samun wasu sababbin wa'adoji har guda biyu, kowanne mai tsawon shekaru 7-7, wanda wani abin da yake nufi shi ne Kagame nan zai iya zamansa daram a kan karagar mulkin Rwanda daga yanzu har shekarar 2034.
Wani bincike da aka gudanar wanda aka bayyana yau Laraba ya nuna cewa kusan duk inda aka samu mutane uku za ka tarar da cewa biyu daga cikinsu suna da jahilci game da harkar sarrafa kuɗaɗe. Binciken da cibiyar Gallup ta gudanar, inda ta yi magana da mutane 150 a ƙasashe 148 na duniya, ya nuna cewa an yi musu tambayoyi ne game da kasadar da ke tattare da hada-hadar kuɗaɗe, batun saye da sayarwa da tsadar kayan masarufi da kuma kuɗi ruwa da ake samu. Binciken ya nuna cewa mutanen kasashen nahiyar Scandinavia ne suka fi ilimi game da harkokin kudade, inda mutane 7 daga cikin 10 suka amsa tambayoyin daidai. Kasashen da suka fi nuna jahilci kuma sun hada da Yemen, Albania da Afghanistan, inda daga cikin mutane 7 mutum ɗaya ne ke iya amsa tambayar da aka yi masa. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bama-baman kunar bakin wake sun tashi a wata kasuwar waya a Kano. Mun lalubo wakilinmu na Kano, Muhammad Salisu Rabiu, don jin yadda abin ya faru. To labarin da muke samu na maganar bam din da suka tashi a Kano a wata kasuwa, shin abin ya faru ne ko kuma me ake ciki, menene ya faru?
Gaskiya ne bama-bamai sun tashi guda biyu, wanda ƴan kunar bakin wake mata guda biyu suka shiga kasuwar waya dake Farm Center a jihar Kano jin kadan bayan kammala sallar la'asar, wato kusan 4:10-4:15 abin ya faru. Na daya bom din ya fara tashi ne a tsakiyar kasuwar lokacin da mutane suke kokowar fitowa da gudu, sai kuma na biyu ya tashi a bakin kofar kasuwar.
To amma ya maganan jikkata ko yanda abin da ya faru?
Wato daga mutanen da muka zanta da su sun bayyana mana cewa gaskiya mutane da yawa sun samu raunuka kuma an rasa rayuka. Amma kwamishinan yan sanda na jihar Kano Alhaji Muhammad Musa Katsina ya shaida mana cewa a lokacin da bom din ya tashi nan take mutum 10 sun rasa rayukansu da kuma ƴan kunan bakin waken mata guda biyu.
Yara ko manya matan?
Yara ne gaskiya, ta cikin ma an ce ta fi kankanta, amma ita ta wajen ta bakin kofar tana da ɗan girma. Kuma yace mutum 58 ne suka ji raunuka aka ɗebe su zuwa asibiti. To daga cikin 58 ɗin, 5 daga ciki Allah ya musu rasuwa a asibiti. Shi ya bada jimlar mutum 15 da kuma ƴan kunan bakin wake biyu suka rasu, da kuma mutum 53 da suka samu raunuka, wanda yanzu haka suna asibitoci suna a san magunguna.
To ya ita wannan kasuwa da abin ya faru, kila ga wanda bai santa ba, yanayin ta yake dama kafin abin ya faru?
Wato gaskiya yanayin wannan kasuwar Kabara kasuwa ce da dama gwamnati baya ce ta gina ta saboda muhimmancin saida harkokin waya a ma'amala dan adam, aka gina musu kasuwa. To amma yanayin cunkoson kasuwa ba wata hanya a kasuwa da mutum za su ke jerawa.
To tsukakkun hanyoyi ne kenan?
Saboda
cika ne
inda aka ba da shaguna. Wani ya fito waje ya kafa nashi rumfai, wannan ma ya kafa rumfai, an tsuke hanyoyin, jama'a ne kawai suke hada-hada a gurin. Kuma wani abun takaici da lokacin da aka fara wannan bama-bamai, jami'an kasuwar sun ɗau matakin sakin na duk wanda zai shiga sai an gwada su an yi waye, amma ganin kwana biyu wannan abubuwan ba su faru ba, mutane suka yi watsi da wannan sakin na mutane da ake zuwa shiga kasuwar.
Yau to me mutane ka san kila zaka ga mutane a nan wanda abin ya faru akan idan su, ko kuma wanda suka zo kallon yanda abin ya faru, kaji suna wata maganan da ta shafi misali zaka ga cewa ana murna ta Bahaushe ba koya tafi, ashe bai tafi ba yana bayan gari, kamar misali ana murnan kamar mama-baman nan ya sauki, to kuma sai gashi a Kano ma ya faru haka, gashi na Yola ma an yi shi.
Na zanta da mutanen da abin yana faruwa domin wajen hada-hada su kusa da gurin da abin ya faru ne, na zanta da su in ce da farko ma da suka je gaskiya sun kasa hankalinsu ya kasa kwanciya saboda munin yanayin da aka ga mutane ciki. Saboda haka kuma tun kafin zuwan jami'an tsaro ma akwai waɗanda suka zo suka ɗauke ƴan uwansu da suka samu raunuka. Saboda akwai mutanen da suka samu raunuka da ƴan uwansu suka zo suka tadda su, ba su jira jami'an tsaro ba, kawai sun ɗauke sun tafi da su asibiti. Kuma ko da jami'an tsaron suka zo, dama ba a yi ta waɗanda suka rasa ransu ba, waɗanda suke ɗan numfashin su aka fara ɗauka aka kai asibitoci domin kulawa da su. Amma dai gaskiya mutane su ma kansu suna ɗora kansu laifi cewa idan aka yi kwana biyu da daina wannan abu, sai a daina ɗaukan matakan tsaron da ake ɗauka a da. Wanda wannan ne yake ba waɗannan mutane dama su dawo su daɗa cutar da mutane.
To mun gode sosai Muhammad Salisu Rabiu, sai Allah ya kai mu wani lokaci.
Na gode Kabara.
To sai kuma mu tafi jamhuriyar Niger inda zamu ji cewa gwamnatin Niger ta bada tallafi tare da haramta mallakar wasu mutane a matsayin bayi. Haruna Mamman Bako gare ka.
Garin Tajaye ne a cikin gundumar Illela Umani ya karbi bikin tallafa ma iyalle 50 da gonakai na noma da amalanke na shanu. Da shanu mazaje guda 10 da matan shanu guda 20 wanda ya shafi waɗanda ake ta'allakawa cewa kakanninsu bayi ne. Kuma ministan ayyukan jamhuriyar Niger ne ya kaddamar da wannan bikin tare da halartar gwamnatin jihar Tawa da shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Niger a ƙarƙashin husahar Malam Mustafa Kadi Umani. Kuma minista Ada Shefu ya tabbatar da cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta ɗauki alwashin ganin an ba kowane ɗan ƙasa damar rayuwa cikin inci da walwala. Kamar yanda za ku ji
wannan gaggarumin taro da ake a wannan yili yana ɗaya daga cikin namijin kokari da shugaban kasa Muhammadu Isu yake yi domin dukkan dan Niger duk inda yake kada a take mishi hakin shi kada ya shiga wani moyacin hali inda zai azamin bambanci tsakanin shi da Niger. Wannan shine yasa gwamnati Muhammadu Isu ta dauki mayyan matakai domin ta tabbatar da kowanne dan Niger ya zamanto ɗaya ne gaban shari'a. Jama'a kamar yanda ku sani wani lokaci da ya wuce da ɗan karu da yawa koko yace kadan baka iya kazo iri kai zance irin wannan shugaban kasa yace a cikin lokacin shi ba za a danniya ba za a taushe hakkin wani ba shi yasa gwamnatin shi take kokowa tukuri domin samar da dan Niger inci
shi dai wannan bikin manufar sa shine tabbatar da ganin an karkare sha'anin bauta a cikin jamhuriyar Niger baki daya kamar yanda Mustafa Kadi ya bayyana.
Du wadanda suka samu wannan unhwanin kakannin su da uwayensu ba su da komi domin su dai suna nan karkashin wani ne suke ma wani ne suke ba. To wannan abu ne mun ka zo mu tsaida shi kwata-kwata kuma ya zama kawal jawabi ga ɗan Niger duk inda suke na cewa da ɗan Niger daidai suke ba wani a iya cewa wani ɗan Niger ya yi wani ɗan Niger balle wani ɗan Niger ya zo ya koma ƙarƙashin ɗan uwansa yana bauta mishi. Kenan yaƙi ne muke yi da badala yaƙi da bauta a cikin ƙasa.
Shi ma Khalid Ikri shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Niger ya yi wa mahalarta wannan bikin tambishi ne akan sanin cewa doka ta jamhuriyar Niger ta haramta ka ce ka mallaki mutum abinda ke iya kai ka zama gidan wakafi na shekara 10 zuwa shekara 30 ko kuma ka tursa samu wani da sunan mallakin ka ne abinda ke iya kanka gidan yari daga shekara 1 zuwa shekaru 10. Wannan taron dai da ya tallafa ma waɗannan bayan Allah ya samu ne ta hanyar kungiyar nan mai zaman kanta mai suna Tannafili Reagir da Le Monde wadda ta samu tallafi daga kungiyar ma'aikata ta duniya Chad OIT Organisation Internationale de Travail. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Tajaye gundumar Illela Umani a jihar Tawa jamhuriyar Niger.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Yanzu kuma zamu je ga wayoyinku inda zamu ji ra'ayinku. Shin kuna ganin cewa mutanen gari na taimaka wa ƴan Boko Haram da mutane wanda Bahaushe ke cewa da ɗan gari akan ci gari?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannan ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To bari mu fara da jihar Kaduna. Ga kira wane ne ke kan layi?
To Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, Bahaushe na cewa da dangari akan ci gari, kuna ganin mutane na taimaka ƴan Boko Haram?
To al'umma ko da ma ana taimaka, ni zan iya cewa akwai rashin sani a kai, domin ai ko mutum kaya ɗauko ya san cewa akwai kunama a wannan kayan ba zai so ya ɗauka har ya kai gidan shi ba. Ina iyaka dai kirin da muke da shi ga jama'a kowa ya san wanda zai zauna da shi in har ka ga wani baka gane ne ba to kai kokari ka sanar mu hukuma domin
wasu suna cewa alarma wasu suna cewa zaka ga cewa mutanen da suke cikin unguwa suke boye ayyan su daga wasu abubuwa
eh wannan zai iya yarda da haka tunda wani uban kaga tayo saboda soyayya ya san dai shi yana cikin wannan kungiyar kaga ba zai iya fitowa wani ya faɗa kai tsaye ba ko kuma tayo miji da mata ne matan ta san mijinta yana wannan harkar zai wuya a iya faɗa to amma faɗan shi ne yafi saboda dai a samu zaman lafiya a ƙasa ga baki ɗaya
to mun gode to bari mu tafi Adama ne assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to daga Adama ne ko
eh daga Adama
to wake magana
Salihu
to Salihu kana ganin mutane na cikin gwa ko kuma al'ummi suna taimaka yan boko haram ta wurin maganan kila koyi su ko makamantan su musamman da dangare akan ci gari jiba haushe
kai gaskiya kan shi dai cikin rashin sani ne kawai ake taimaka musu amma dai a halin da muke ciki yanzu kan bai kamata ba a ce mutum ya taimaka boko haram
eh saboda wasu suna ganin cewa zaka ga abubuwan da ke faruwa sai ga bam ya tashi a cikin unguwa ba a gaba ko ya shigo ba amma kuma bam ya tashi
wallahi haka abubuwa mu ma muke ta fama wallahi amma dai muna ta addu'a dai Allah ubangiji ya kare mana wannan abu
to mun gode sosai hello assalamu alaikum yawa to mun gode yawa sai an jima hello zamfara kana kan layi
kana magana da kotu kana
mai wane ne
to
to bashar muna jin ka kana ganin mutanen gari ko kuma al'umma suna taimaka yan boko haram wurin kila rufa musu asiri ko makamantan su
to kana wannan muna roƙo Allah ya kawo mana sauki akan wannan lamarin da ga ya zan dai ruwan dare kuma mun ji abin da ke faruwa a Kano
sai eh to mun gode sosai bari mu tafi jigawa assalamu alaikum na jigawa kana jin mu
ina jin ku
yawa to sai ka dan rage rediyon ka sai mu ji ka da kyau
na rage
yawa to menene ra'ayinka kana ganin ayan boko haram mutanen gari na taimaka musu wurin boye su ko kuma kila kasancewa ko suna cikin su su kasa bayyana su
wallahi dai mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye wannan al'amari
ai amma kana ganin ana taimaka musu mutanen gari suna da hannu a ko laifi wurin boye su ko wani abu makamancin haka misali ka san ce da dan gari
ka ce abin da yake a duhu ba za ka iya sani ba har sai ya bayyana mu dai addu'ar mu dai Allah ya kiyaye wanda suka rasa rayukan su Allah ya ji kansu
amin summa amin
kuma duk wanda suke da hannu a wannan abun muna addu'a Allah ya bayyana su
to amin amin mun gode
daga Alhaji Hamza engineer Hadeja Nigeria jigawa
to mun gode Alhaji Hamza kar a manta hello to muna da wani kenan hello yawa mun gode Alhaji Hamza
nagode
yawa to kar a manta ana tare sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC sannan kuma muna to bari muna ga wani hello yawa to Kaduna muna jin ka
Bello suka tuni daga nan Kaduna
oh to muna jin ka Bello
to gaskiya magana tsakanin da Allah ce mutanen da suke cikin kamar boko haram a halin yanzu gaskiya abin zai wahala saboda kowa wannan wahala ta yi shi kuma kuma mun talakawa da ɗan kasuwa ne ake kashewa ya musulun su inda abuci a fiya goza wani yana da wahala
to mun gode sosai
saboda haka
to mun gode bari mu je Taraba hello na Taraba
Ibrahim Sarkin Zangore daga Taraba
to Ibrahim kana ganin mutanen gari suna taimakawa yan boko haram musamman da ake cewa da dan gari akan ci gari
eh gaskiya mutanen gari suna taimakawa yan boko haram domin su
yawan
boye su gaskiya saboda Allah
eh zaka danya ba mu dan misali
eh misali ka ga mutum ne dan shi na abinda ba ke madadin ya fita ya nuna ba jami'an tsaro su dauke mataki a kai sai boye shi to kaga wannan ina sa abin da zai kare da sauri ba ya zuwa ga ganin laifin shugaban kasa ko kuma laifin jami'an tsaro
to mun gode yawa to bari mu tafi jihar Ogun hello to na Ogun ka rage rediyon ka dan ina ji na dakin ka ina magana ko
eh na laba ai ma kuma da shi
yawa to me sunan ka
sunan Abdulmumin Ibrahim
to Abdulmumin menene ra'ayinka game da maganar ko yan gari suna taimaka yan boko haram
to ka san shi al'amarin nan dai abin ne sai a hankali wasu suna gani kamar ina ganin abin da nake
ni a ganin nawar an hina ganin kamar ko mutanen ganin suna jin tsoro ne kada wani abu ya biyo bayan su
kamar ya tsoron wani abu ya biyo baya kamar daga ina
bangaren tsaro ba
to daga bangaren tsaro kana nufin in suka bayyana karar wani abu ya biyo ba
ina ganin kamar idan sun zo sun ba da wani abu ne ba a goyan ba a kare musu lafiyar su ba
to mun gode kwarai bari mu koma Kaduna assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam to wani ne a Kaduna wa rahmatullah
to kana tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar ta kare shin jihar Kaduna Usman Muktar dan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna
to Usman Muktar dan Niger muna sauraron ka menene ra'ayinka kana ga mutanen gari na taimaka ya Boko Haram da yake da dan gari ake cin gari
eh gaskiya ni bana tunanin cewa akwai wani mutumin da yake cewa wannan dan Boko Haram ne kuma ya tsoye shi ya tuna ayyanin da ake
misa kike wannan tunanin
ni to gaskiya bana tunanin cewa yanzu a ce mutum ya san dan Boko Haram ne kuma ya ce wannan ya goye shi ya fada sa kai gaskiya yana da wahala
to mun
gaskiya ni na san shi zan fada in ce wannan shi ne kaza gaskiya saboda mutanen da suke zuwa suna kashe mutane ba ka san halal ka san sarka da duka
to mun gode sosai bari mu tafi Taraba hello wane ne a Taraba
eh Abdulaziz ne daga Taraba
to Abdulaziz me zaka ce game da ra'ayin mutanen gari na taimaka yan Boko Haram da yake da dan gari akan ci gari kamar yanda Bahaushe ce
gaskiya mutanen gari ba sa ce mutane su
ni sa kace haka
eh saboda ba sa ce mutane musu saboda da suna taimaka musu da an ganga ne mutanen da suke a wannan filin son nasu
to mun gode sosai Abdulaziz da wayarka zamu dauki ko kuma daukar ta karshe kenan ba zamu ci gaba sai kuma wani lokacin Allah ya kai mu to yanzu kuma sai mu tafi ga labarin wasanni
wasanni a takaice
an kammala zagayen na biyu na wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 tsakanin kasashen nahiyar Afirka a jiya talata inda kasashen suka yi wasanni 14 a cikin nahiyar tuni dai wasu kasashe guda 6 ne suka yi fice suna jiran sauran kasashen wanda za su nemi gurbi a karawa na uku da na karshe kasashen da suka riga suka yi ficen kuwa sun hada ne da Guinea da DR Congo da Zambia da Morocco da Gabon da kuma Uganda manyan kasashe kamar Ghana Egypt da Nigeria da suka yi wasannin su a cikin gida jiya sun yi nasarar doke abokan karawan nasu Najeriya dai ta lallasa kasar Swaziland da ci biyu da nema a yayin da karawansu na farko suka tashi Chanjaras Ghana kuma ta dauke kasar Comoros da ci biyu a birnin Kumasi a yayin da wasan farko suka tashi Chanjaras kasar Egypt ta dauke kasar Chad da ci hudu da nema ita kuwa kasar Cameroon ta tashi Chanjaras a wasan na jiya amma kuwa a wasan farko Cameroon ta lallasa kasar Niger da ci uku da nema Cote d'Ivoire ta lallasa kasar Liberia da ci uku da nema nasara da Equatorial Guinea ta yi akan kasar Morocco a jiya da ci daya mai ban haushi bai yi tasiri ba saboda a wasan na farko ranar 12 ga wannan watan Nuwamba Morocco ta yi wa Equatorial Guinea ci biyu da nema wanda kwallayen tsakanin su ya zama 2-1 Kotin Ghana Avram Grant ya ce bai na dama ba da irin wasa da yaransa suka yi inda suka lallasa kasar Comoros da ci biyu da nema ɗan wasan gaba na Black Stars Mubarak Wakaso da Andre Dede Ayew su ne suka zira wa Ghana kwallo ta yi nasara a kan kasar Comoros wanda mafi yawan jama'a suka yi zaton Ghana za ta mata cin kaca a birnin Kumasi Ghana dai ta yi amfani da manyan ƴan wasanta amma duk da haka kuwa kwallaye ba su yi yawa kamar yadda mutane ke tunani ba shi ko Avram Grant ya ce ganin yadda wasan yayi karfi tsakanin kasashen guda biyu leda da yaransa suka taka ya burge shi Shigo kodin Jamhuriyar Congo dan asalin kasar Faransa Claude de Ray ya yi aikin sa na horar da ƴan wasan Congo bayan da ya jagorance su zuwa matsayi na gaba a wasannin shiga gasar cin kofin duniya a jiya talata da yake jawabi ga ƴan jarida bayan kungiyar ta sa ta yi fice akan kasar Ethiopia da kwallaye 6-4 Claude de Ray ya ce ya yi shekaru biyu a Jamhuriyar Congo don haka alada ya isa zai kuma nufi wani wuri Claude de Ray ya horar da kungiyoyin nahiyar Afirka zuwa wasannin kusa da na karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka wanda ya ta a baya-bayan nan ita ce kasar Jamhuriyar Congo wacce ta isa a wasan kusa da na karshe a gasar zakarun nahiyar Afirka ta wannan shekarar 2015 Shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kenya Sam Inyawiya ya shiga tsaka mai wuya a lokacin da hukumar ƴan sanda suka mai tambayoyi akan jinkiri da aka samu wurin tashin ƴan wasan Harambee Stars ta kasar Kenya a ranar Litinin zuwa kasar Cape Verde a cewar jagoran tawagar Kenya zuwa kasar Cape Verde din Muhammad Said ya ce kafin tashin tawagar ne ƴan sanda suka kama shugaban hukumar kwallon kafan amma kuwa a fadan hukumar ta FKF ta ce shugaban nata dan kansa ne ya je wurin ƴan sanda bisa gayyata da suka mai labari da ya bayyana ana kimanin awa 24 tawagar da tashi zuwa kasar Cape Verde, amma ba a biya jirgin sama da zai dauke su ba. Kazalika ƴan wasan na Harambista suka ki tafiya saboda wasu kudaden su da suka makale hannun hukumar kwallon kafa ta kasar, har sai bayan jinkiri na awa 8 da aka samu, sannan aka samu sasanta wannan al'amura.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin Reward for Justice na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai bada takuici ga duk wanda ya bada bayanan jagororin kungiyar ƴan ta'addan nan na kasar Somalia Al-Shabaab. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bada umarnin bada takuicin kuɗi har na dala Amurka miliyan 6 akan bayanan inda Abu Ubaida Dare yake. Da dala miliyan 5 kuma akan kowanne bayani akan Muhammad Karet da Muallim Daud da Hassan Afkuye. Sai kuma dalar Amurka miliyan 3 akan bayanan Muallim Salman da Muhammad Imam Ali. Daga shekarar 2006, kungiyar Al-Shabaab ta hallaka dubban fararen hula da ma'aikatan agaji da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya a Somalia da Uganda da kuma Kenya. Kungiyar Al-Shabaab ta dauki alhakin kai harin kunar bakin waken da aka kai a Kampala, Uganda ranar 11 ga watan Yulin shekarar 2010, wanda ya hallaka sama da jama'a 70, wanda ya hada da wani ba'amurke guda. Kungiyar ta kuma dauki alhakin kai harin ta'addanci da aka kai a Westgate Shopping Mall, Nairobi, ranar 21 ga watan Satumbar shekarar 2013, wanda ya hallaka sama da mutane 60, ya kuma jikkata kusan 200. Da kuma harin da aka kai a ranar 2 ga watan Afrilu na jami'ar Garissa da ke Kenya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 150. Ranar 18 ga watan Maris ne sakataren harkokin wajen Amurka ya sa sunan Al-Shabaab cikin jerin sunayen kungiyoyin ƴan ta'addan kasashen waje. A cikin watan Fabrairun shekarar 2012, kungiyar Al-Shabaab da Al-Qaida suka bayyana hada kawancensu. Ranar 6 ga watan Satumbar shekarar 2014, bayan rasuwar tsohon shugaban kungiyar Ahmed Abdi Aw Muhammad, ko kuma Godwin ne, aka nada Abu Ubaida, wanda aka fi sani da Dare, a matsayin jagoran ko kuma sabon shugaban kungiyar. Muhammad Karet, wanda aka fi sani da Abdulrahman Muhammad Wasam, ya taka rawar gani a wajen ayyukan kisan kai da kungiyar ta aiwatar, da kuma harin 2 ga watan Afrilu da aka kai akan jami'ar Garissa. Muallim Daud kuma shine mai shiryawa da horas da ƴan kungiyar da kuma shirya yadda suke kai hari kan gwamnatin Somalia da kuma yammacin duniya da suka samu ido. Hassan Afguye ne mai kula da harkokin kuɗi na kungiyar, jere daga neman agajin ƙarya da asusun neman taimako da kuma sace mutane. Muallim Salman ya jagoranci dukkan ƴan kungiyar Al-Shabaab dake Afirka, kuma yana da hannu wajen kaddamar da hare-hare akan masu yawon bude ido da wuraren shakatawa da coci-coci a Afirka. Ahmed Imam Ali kuma ya horar da matasa a Kenya waɗanda ke nema wa kungiyar kuɗin shiga. Duk wanda ke da bayani akan waɗannan kusoshin kungiyar ƴan ta'adda ya sanar da ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi, ko kuma ofishin Reward for Justice ta adireshi www.rewardforjustice.net, ko ta adireshin email kamar haka: info@rewardforjustice.net. Wanda suke arewacin Amurka kuma za su iya kiran lambar waya 1-800-877-3927. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma sai mu tafi ga takaitattun labarai.
To ba da wata lokaci ba, Malam Usmanu Bamamai guda har kashi biyu suka tashi yau a birnin Kanada ta Najeriya, suka kashi mutane da yawa wanda har yanzu ake hada hancin alƙalumma dangane da adadin su. Wasu sun ce kamar 10 sun ce fiye da haka. Wakilan mu a can Kano din sun ce Bamaman da ya sintar wa tsakasuwar wayoyi ne da ke can garin yau da rana. Wannan tana faruwa kwana ɗaya bayan abin da ya faru jiya a garin Yola, jihar Adama, inda can ma bam ya tashi ya kashe mutane 30 ya raunana wasu kamar 70.
To Allah ya kyauta, nan zan dakatar da kai da takaitattun labarin muka kammala, sai kuma in Allah ya kai mu da safe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da ita yana gabatarwa, da ita Julie Lethers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau Daniel Crafton, sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.